أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwar mu ta kawo wannan rana ta Lahadi wanda yau ita ce ranar 7 ga watan 9 watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 da yau ita ce ranar 12 ga watan 5 shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara hada tsokokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a dake nan area 10 anan babban binnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani na wannan shekara dake gudana a wannan masallaci dan yan uwa ba mance ba a jiya mun tsaya a aya ta 129 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 130 wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu bayan bayani ya gabata an gane da waye annabi ibrahim irin abubuwa da annabi ibrahim ya aikata wanda Allah ya umarce shi dalilin wadannan abubuwan ne Allah ta'ala ya daga darajarsa sannan ya maida annabi ibrahim ya zama mai umma inna ibrahima kana umma Annabi Ibrahim Allah ta'ala ya mai da shi jagora daga bisani mun ji martabar da ya samu a wurin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa gurbin ɗakin Ka'aba ya kuma umarce shi ya sake jaddada ginin ɗakin Ka'aba bayan mun ji cewa ya rushe a baya sakamakon ruwan tufa da ake to Annabi Ibrahim ya jaddada wannan gini ya kuma roki Allah tabaraka wa ta'ala ya karba masa wannan aiki da ya aikata na alkhairi bayan an yi aiki to dole ya zama a zuciya kana koran anya Allah ma ya karba kuwa domin wannan sallah da muke ta yi gaba daya idan ka samu Allah ya karbi sallar ka guda daya ki kuma magana ta kare sallah daya idan ka samu Allah ya karba ba mu san ko Allah ya karba ba ko bai karba ba idan sai haka kai haka ne idan azumi kai haka ne kar mutun ya rika ji cewa an ma karba an gama a'a dan haka yake roƙon Allah ta'ala cewa ya Allah ka karba mana wannan aikin da muke bayan wannan yanzu ya tabbata cewa annabi Ibrahim yana kan hanya mai kakkiya hanya ma daidai ce sai Allah ta'ala ce wa man yarzabu an millati ibrahima to wane ne zai kau da kai daga hanyar annabi Ibrahim illa man safiha nafsu sai wanda ya wautar da kansa sai wanda ya mai da kansa mai bai wauta kuma cewa waku sai an yi zai amma kalmar ke illa man safiha nafsu al-safahu shine wawanci to ba wanda zai ci hanyar annabi Ibrahim wannan hanya mai kakkiya illa man safiha nafsu sai wanda ya wautar da kansa Allah ta'ala ya ce walaqad safaynahu fid dunya a dai wannan duniya kam to mun zaba annabi Ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira annabi Ibrahim yana cikin sahun waɗanda suke salihai bayan ya samu martaba ta annabawa ya samu martaba ta manzanni kuma yana cikin salihan bayin Allah babban malamin musulunci Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shaqiti Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa a wannan aya Allah ta'ala ya tambaci cewa ba wanda zai ki hawa kan hanyar annabi Ibrahim sai wanda ya wautar da kansa to wannan hanya ta annabi Ibrahim al-milla lam yubayyin huna ma millatu Ibrahim a wannan aya Allah bai mana bayani ba wata hanya ce ta annabi Ibrahim wa bayyanaha bi qawlihi amma Allah ta'ala yayi bayanin hanyar annabi Ibrahim ta hanyar fadin sa a cikin suratul an'am aya ta 161 Allah ta'ala ya ce qul innani hadani rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qul ka gaya wa mabiyanka ka gaya wa mutananka innani hadani rabbi ni dinnan ubangiji na ya shirye da ni ya dora ni akan hanya ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya idan ba kuma ce ba mun karanta a baya a wajen tafsiri na suratul fatiha wata hanya ce siratul mustaqim bayani ya riga ya gabata sai dai idan ana mantawa amma an riga an yi bayani wurin tafsirin suratul fatiha hanya madaidaiciya ka gaya wa mabiyanka cewa Allah ya shiryar da ni ya dora ni akan hanya madaidaiciya wata irin hanya ce dinan kiyaman addini tsayayye addini mai kakke sak wani irin addini ne millata Ibrahim hanifa hanyar annabi Ibrahim da yawan komawa ga Allah wa ma kana min al-mushriki da dai annabi Ibrahim bai taba yin shirka da Allah dan haka malamai suke inkari kwarai a ce annabi Ibrahim ya je sallan gumasa jiji ba annabi Ibrahim kiransa ake baban tauhidi ko ka ce baban bara'a domin bara'a ya wa shirka gaba daya baran da shirka ba ruwansa da shirka ba ruwansa dawa da mushrikai to tunda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana fadan cewa Allah ya dora shi akan hanyar kakansa annabi Ibrahim kenan hanyar da manzon Allah ya hau kanta kuma ya yi alfahari da hawa a kanta to wannan hanya ta cika hanya madaidaici kuma muna gane wannan domin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ya fara zuwa kafin annabi Muhammad kuma annabi Ibrahim shine kakan annabi Muhammad yana cikin kakanninsa yakan ce babana Ibrahim yakan ce kakana Ibrahim shine Allah ta'ala ya ce ya gaya mana Allah ya dora shi akan wata hanya madaidaiciya addini tsayayye mi kake shine addinin Annabi Ibrahim milla ta Annabi Ibrahim wa sarraha fi hadhihi al-ayat al-karima wannan aya mai daraja sai Allah ta'ala ya bayyana karara bi anna dinul islami bi anna dinul islam cewa addinin musulunci alladhi ba'atha Allah bihi nabiyahu addinin da Allah ya aiko Annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa sallama to shine millat Ibrahim wata ba fi kaulihi haka nan Allah ta'ala ya maimaita wannan a cikin suratul nahl aya ta 123 yake cewa summa auhayna ilaika
summa auhayna ilaika
bayan manzo sallallahu alaihi wasallama an ce ya gaya mana ubangijinsa madaukaki ya dora shi akan hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya ne kakkiya ita ce hanyar Annabi Ibrahim bayan Allah ta'ala ya dora shi sai ya ce summa auhayna ilaika sannan muka yi maka wahayi muka yi wahayi zuwa gare ka alistabi millata ibrahima hanifa cewa ka hau kan hanyar Annabi Ibrahim wanda hanya ce mi kakkiya shi ko Annabi Ibrahim wa ma kana min al-mushrikin da dai bai taba kasancewa cikin masu yin shirka da Allah babban malamin musulunci al-imam ibn kasir Allah ta'ala ya masa rahama cikin littafin sa tafsirul qur'an al-azim yake cewa a wannan aya wa man yargabu an millati ibrahim wane ne zai ki hawa kan hanyar Annabi Ibrahim waye zai kyamaci hanyar Annabi Ibrahim fadin wannan aya yace raddan alal kuffari Allah ta'ala yana yin raddi ne yana maida magana ne ga waɗanda suke kafirai imafta da uhu wa hadathuhu min shirki billahi saboda abin da suka kago saboda abin da suka kirkiro na yin shirka da Allah المخالف لملة إبراهيم الخليل وأن يصابا وهنجر النبي إبراهيم ينظر أن يكي بوتر قنك ينا بوتر كاتاكو وما يتي وأن كاتاكو إسسي هنجر النبي إبراهيم هذا وأن يأيك اليا وأن يتي ينا بوتر كرو يتي ينا كان هنجر النبي إبراهيم هذا وأن يأيك اليا وأن يكي يهودا شي يتي ينا كان هنجر النبي إبراهيم هذا شيما وأن يأيك اليا babu wanda zai kirkire abin da ya kirkira wanda ya saba wa addinin Allah face ya tabbata cikin fatatu to shine Allah ta'ala yake musu raddi anan yake cewa hanyar da suka kirkiro wanda ta saba wa hanyar Annabi Ibrahim wanda shi Annabi Ibrahim din nan imamul hunafa'i jagora ne na al-hunafa wanda suke masu karkata zuwa ga Allah Allah ta'ala yake cewa wa man yarqabu an millati ibrahima shin wai wane ne mutumin da zai kyamaci hanyar Annabi Ibrahim ai tariqatihi wa manhajihi shin waye zai ki hanyar Annabi Ibrahim da tsarin Annabi Ibrahim yukhalifaha ya saba ma wannan aya ya saba ma wannan hanya ta Annabi Ibrahim wayar gaba anha kuma ya ki wannan hanya illa man safiha nafsuhu sai wanda ya wautar da kansa ma'ana zalama nafsuhu bisafahihi wanda ya zalunci kansa ta hanyar wauta ya yi wa kansa wauta ya cutar da kansa wasu a tadbirihi bi tarkihi alhaqqa ila dalal da ainihin mummunan tunaninsa ta hanyar da ya sauka ta yadda ya sauka daga kan hanya ta gaskiya zuwa ga hanyar bata haitu khalafa tariqa man istufiya dunya lilhidayati warrashad ta hanyar da ya saba ma wanda Allah ya zabe shi a nan duniya domin ya shiryar da mutane domin ya dora mutane akan addini babban malamin musulunci Abul Aliya ya tashi bayani akan wannan aya sai ce nazalat fil yahudi ayan nan ta sauka ne asali game da yahudawa hada su tariqan laysat min indillahi wadanda suka kirkiro wata hanya wanda wannan hanya ba daga Allah take ba وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذ. أبن يهودا واسك يرقو دشي. to sun saba wa annabi ibrahim domin annabi ibrahim ba yahudi bane alqur'ani ya tabbatar da wannan to dan haka wa yashhadu li sihhati hadha alqawli abinda yake tabbatar da cewa yahudawa sun saba wa hanyar annabi ibrahim wadin allah ta'ala yace ma kana ibrahimu yahudiyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim mai karkata ne zuwa ga allah annabi ibrahim musulmi ne musulmi ya fadu wannan gaba gadi hankalinsa kwance annabi ibrahim musulmi ne wal dukkan annabawan allah gaba ɗayan su musulmai kana ganewa ko waɗannan mutanen ba sa karatu kirista ba sa karatu ka ji ayar da ba a samu sa'a ba an canja ka ka ji ka san maganar Allah ne a cikin bible za a ce matsayi kadai ne a tolerate no rival kaga wannan Allah kenan a tolerate no rival Allah baya karban kishiya Allah ta'ala yake duk wanda yayi aiki man amila amalan wa ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirku Allah ta'ala cewa yake duk wanda yayi mun wani aiki ko sallah yana yin yana burgewa dan a ce ya yi sallah ko ya azumi dan wani ko ya zakka dan wani ko ya sadaka dan ya burge wani ko dan ya bata mu rai in dai aikin ba dan ni kadai yayi ba yayi dan ni kuma ya hada da wani taraktuhu wa shirkuhu wannan na bashi da shirkarsa ila ga wanda ya haje Allah a gefe ya tsako annabin Allah yana bauta masa kuna gani shirka ba sa karatu ya ce open the book of Matthew dan tsakiya tsallake ayoyi da yawa shi yasa da wuya da an tara mutane an ce yau mutane ku taru yaran kirista sun sauke bible kuna ji kun taba ji sai dai yaran musulmi sun sauke qur'ani ko sun haddace mai qur'ani sannan a dora musu akan fasara kuma min gilasin ila gilasin wanda kaga mu ai a ka'ida musulunci hatta karatun da ake na abin da karatun syllabus wanda mutum zai yi digiri yayi kaza yayi kaza duk ba wani yadda muka yi da shi tantan ba dalili shine tsalle kawai ake yi ba wanda zai je yayi digiri ko yayi master ko yayi phd akan islamic studies da ci an karanta da shi qur'ani from cover to cover yazo shi ya faɗa inda aka yi da shi ina lokacin yake saboda tsinta ne ake da dan takura yadda ka san dai shin ruwan tsotsaye a gama dan gama dai a gare an dan lora shi dai ka ci to ga taka da kai babban kana ganewa amma haƙiƙanin karatu ai ka gane musulunci sai ka koma zauri kaga malami na gaske ya koma ya zauna kana karatu sai ga littafi kuma yana maka gyara aike da littafin shi ke gyara ba saboda ya dafu ya nuna ya san karatu jama'a muna gane wannan karatu musulunci ana yi ne daga min gilafin ila gilafin daga farko har sai an kai ƙarshe in an gama kuma a yi mai a maimaita idan an tsare a sake mai maimaita in an gama a sake mai maimaita ha a koma gani kuma duk lokacin da aka maimaita sai an ƙara ganewa ana fahimta ne wannan shine karatu musulunci amma waɗancan ba sa karatu yau lahadin nan da za ka tsaya inda coci yake ka je kusa da coci in an fito za ga wani ƙato zindiƙin ƙato bai tsoron Allah ya riƙe ƙugun mace suna tafiya wai friend ɗin shi ce bayan a littafin an ce it is good for a man not to touch a woman it is good for a man not to touch a woman nevertheless because of sexual immorality let each man have his own wife and let each woman have her own husband wannan ba a duniya gaba a cikin new testament wanda ma suke cewa shine karambanin su na ƙarshe wanda suka gama gyare-gyaren da ba a ciki ba ka yi littafi ya hana ka ga jaharwa to ina addini yanzu dai musulmi a gari irin Kano tsantsan musulmi kamar Sokoto kamar Zamfara garuruwan musulmi a ce kaga wani ya fito ya rungumo sama ta suna tafiya koma ta shi ce ba wani karatu yana da wuyar gane ba kaga mutum ya rungumo mata suna tafiya koma ta shi ce zai rungume ta saboda me saboda kunya in zai rungume abin shi zai bari a shiga daki ana gane amma akan titi abu ne mai kama da wahala to amma suya suke yi mace za ka gani ta sa mini skirt take sabo tana preaching a toshi ita kanta tana buƙatar preaching saboda ita kanta din jahila ce game da littafin waɗanda suke magana su ma suna da alamun jahilci yasa suke sauraron ta idan ba haka ba tambaya shine cewa aka yi let your women keep silent in the church let your women keep silent in the church for they are not permitted to speak they are not permitted to speak they are to be submissive as the law also says and if they want to ask questions let them ask their own husbands at home for it is shameful for women to speak in church they talk less of preaching it is shameful for women to speak in church a ji wannan magana ba yanzu idan ka kawo mutum wannan sai ce wannan proverb mai kai baka gane bane in dai ba ha'inci ba da rinto ya za a samu primary school daya a sakandare daya mu tafi jami'a tare a ce ka fi yin turanci kai ka ga akwai zalunci in dai makaranta daya muka yi aka dau takarda aka ce ka iya ni ma aka dauka aka ba aka ce na iya ya kamata ka girmama ni ma in girmama ka amma sai ya ce maka eh shi ma divine ne ka ji ƙarya kai kamar ɗan bid'a ne cikin musulmi kai mutum ya ce maka wai kai muridi ne misali sufaye wanda suka yi nisa wurin ɗabi'u kai mutum ya ce maka wai saboda kai kana cikin wanda Allah bai zaɓe kuma don haka ko magana Allah yake kai ba ka ganewa shi shi yake ganewa wai mutumin da ya gane Allah shi ne a ƙazance wallahi manzon Allah ba ƙazami ba ne manzon Allah ya yi kowa tsafta kana ganewa ne ka ga mutum a ƙazance kai shi ne wai shi ya gane addini kaga mutum gaba ɗaya ba ya da manufa ba ya da manhaji wasu ya gane addini duk mutumin da ya sauka a kan tsarin manzon Allah za ka ga al'amarinsa ba ya tafiya daidai don haka musulmi ya samu ya faɗi kai tsaye annabi Ibrahim musulmi ne ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wala lam yakun minal mushriki sannan kuma ba kirista ne zai ce mu muke da Abraham ba a'a inna aulan nasi bi Ibrahima waɗanda suka cancanta su zama mutanen annabi Ibrahim lalladina tabauhu waɗanda suka bi shi idan kana so ka zama na annabi Ibrahim ka zo kai karatun tanazu ka san hanyar annabi Ibrahim ka bi lalladina tabauhu da ka ce wa hadha annabi da wannan annabin annabi Muhammad to shi ne na annabi Ibrahim jama'a muna gane wannan dan haka wanda yake so ya zama na annabi Ibrahim ga yadda ake bi a zama na annabi Ibrahim amma mutum ya zo yana tinkawo yana kuri wato mutanen nan shiru da muke musu sai suke ganin kamar kan gaskiya suke tunda mu mun yi wa'azi har gida suke bi suna mana wa'azi da yawa sun sha kwakwa sabon gida an fito in ga mace da dangun suke wai ta zo ne ta kira ni zuwa ga hanyar Allah har gida ka ga mace da dangun suke jama'a saboda me wallahi mu da awa mun riga abinda suke yi na yada addinin su kashi 100 ba ma yin kashi 10 da musuluncin nan ya wuce da yake idan kana so ka gane ka kalli turawa da suke musulunta turawa da suke musulunta aikin da suke musulunci ya ninka namu ninkin baninki domin su da gaske suke mu musuluncin ne mun tsinta ne su ko sun sha wuya kafin su samu kasashen turai yanzu musulunci yadda ka san gobarar daji musulunta kawai ake musulunta kawai kuma aiki suke yi ko malamai kasashen nan za su zo nan da Saudiya da wurare ba su malaman Qur'ani su dauki nauyin su karantar da su da ƴaƴansu da matan su karantar da su a dini mu kuma anan addini a masallacin kofar gidan ku ma ka ki zuwa jama'a muna gane wannan kura wannan da'awa suke yi ai ta musulunta amma mu fa nan waɗanda suke da'awa su ne kishiyoyin mu suke yawon da'awa suke iya kashe kuɗi in ka je prison su za ka gani in ka je asibiti su za ka gani in wani ya tashi a mota ya gyara murya su ne in ka buɗe rediyo tun daga ranar asabar lahadi ya hada juma'an ma sun kai amma mu ba sai dai muna yi kamar muna a cikin kwalba iya inda muke kawai ake ji saboda sautin mu baya kai kodin saboda aikin da ake ba da gaske ake har kullun tunanin mu shine a zo daga Saudiya a gina mana masallaci a zo daga Turkiya a ba mu abinci ai mana kaza mu ba musulunci nan ba musulunci muke yi ba mu ya kamata mu gina addini mu dauka mu kai wa Saudiya ke muku mu ce mu waje alama a ce muka yi wani aiki ba mu tsaya muna jira a kawo mana taimako daga Saudiya mu ma muna nema muna samu muna da arziki za mu iya yin abin da za mu iya yau idan kowa daga cikin mu misali zai bada koda 5 bisa 100 na abin da ya mallaka zaka ga yadda musulunci zai ci gaba 5 bisa 100 5 bisa 100 ba 10 bisa 100 ba 5 bisa 100 to amma ina an tashi ana so a yi addini sai kowa yana kallon wani wai wani ne zai kai ba su kai ke da zaka yi ba wani ne zai badan da kai yake magana Allah ta'ala ya dora mu akan daidai to ala ayi hal mukin cewa annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam musulmi ne kuma annabi Ibrahim na musulmi ne Allah tabaaraka wa ta'ala ce in qala lahu rabbuhu aslim
qala
lahu rabbuhu aslim Ubangiji ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim ka miƙa wuya ga Allah sallama wa Allah Allah ya ce aslamtu lillahi rabbil alamin na miƙa wuya na ga Allah Ubangijin halittu Al-Imam Ibn Kathir ya tashi fassara wannan aya ya ce amarahu Allah bil ikhlas lahu Allah ta'ala ya umarce shi da yi ikhlas da ya tsarkake aikinsa ga Allah ikhlas yayi ikhlas ki tsarkake aikinsa in zai yi aiki wa Allah kadai wal istislami ya miƙa wuya wal inqiyad ya jawuzuwa ga Allah duk abin da zai yi aikin sai nufi Allah kadai banda wani Allah fa ajaba ila zalika shar'an wa qadar haka annabi Ibrahim ya amsa zuwa ga wannan umarni na Allah da Allah ta'ala ya umarce shi da shi Abul Qasimi a cikin tafsirin sa mahasilu tawi yake cewa fadin Allah ta'ala idh qala lahu rabbuhu ay istabainahu mun zaɓi annabi Ibrahim Allah ta'ala yana cewa mun zaɓi annabi Ibrahim li'annahu qala lahu rabbuhu aslim ubangijinsa ya ce ka miƙa wuya ga ubangijinka ay in qad lahu ka bada kai ga Allah wa akhlif nafsaka lahu ka tsarkake zuciyarka zuwa ga Allah a wistaqim ala al-islam ka tsayo akan musuluncin nan wasbut ala tauhidi ka tsaya akan tauhidi annabi Ibrahim yace ya Allah aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talibi idan tauhidi ya riga ya shiga zuciyar mutum to babu wani abin da zai gagare shi na yake idan aqida ta shiga zuciyar mutum wasu idan aka ce aqida sai su dauka tashin hankali idan aka ce tauhidi ana nufin tsarkake Allah da dukkan aiki da za a yi tsarkake Allah da dukkan aikin da za a yi al-istislamu lillah miƙa wuya ga Allah idan mutum ya riga ya miƙa kansa ga Allah ya huta duk abin da ya taso ya riga ya sallama wa Allah to amma galiban sai a wani abu ya faru sai ka gane cewa wannan fa kusan ka ce ba tare yake dai da Allah yana da kiran kansa amma ba tare yake da Allah ba domin inda za a sallama wa Allah ya zo kuma bai sallama wani lokaci na kan jara misalan nan ne amma da ka dauki rayuwar mu a ina ne muka sallama wa Allah a ina ne inda muka sallama wa Allah abin da ya fada shi zamu kai rayuwar mu sallama wa Allah akan dukiyar mu sallama wa Allah a ina ne muka sallama wa Allah abin da Allah yake so shi zamu rayuwar mu gaba daya kamata ya mu sallama wa Allah abin da Allah yake so shi zamu to amma galiban abin da muke so shi muke yi abin da muke so shi muke yi to shi ko Allah ta'ala idan mutum ya bauɗe mashi to zai ji a jikinsa eh in dai mutum ya fadare wa Allah to zai ji a jikinsa Allah ya sauye. Sai Allah ta'ala ya ce wa wasa biha Ibrahim banihi.
Wa wasa biha Ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inna Allah fata lakum dina fala tamutun. Inna Allah fata lakum dina fala tamutun ma illa wa antum muslimun.
Wawasa biha Ibrahim banihi wa Yaquba wa Yaqub. Annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam da Annabi Yaqub wato yayi wa ƴaƴansa wasiya su tsaya akan wannan milla, wannan addini da yake akai. Shi ma Annabi Yaqub da yazo sai wa ƴaƴansa irin wannan wasiya cewa su tsaya akan wannan addini. Inna Allah astafa lakum ad-dina, Allah ya riga ya zaba muku addinin da za ku yi. Wannan musuluncin fa ba mu ne muka zaba ba, Allah ne ya zaba, yace shi yake so a yi. Inna Allah astafa lakum ad-dina, Allah ya riga ya zaba muku addini. Don haka ko fala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku yadda, kada ku kuskura mutuwa ta rike ku a sai kuna kan musulunci. Duk yadda za a yi durin ti, kar ka yadda ka mutu a wajen musulunci, ka tabbata ka mutu akan musuluncin nan, akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idan mutum bai mutu akan musulunci ba, ko da ceto ake yi banda shi, dan ba za a iya ceton kafiri ba, saboda ayoyi sun tabbata cewa wanda ya mutu ba kan musulunci ba zai shiga wuta, kuma khalidan fiha ko khalidiyya fiha zai tabbata ila cikin wutan. To yanzu wannan musuluncin da ake ja musu kunne cewa kada mutum ya yarda ya mutu a ce yana kan musulunci, annabin Allah Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa Allah ta'ala yake roƙo ta wafani musliman darajar musulunci. Gashi Allah ya bashi mulki a duniya, ya ce rabbana kada'a ko rabbi kada'a taitani min al-mulki, ya ubangiji ka bani mulki, ka bani shugabanci, ka daga ni, ka daga sunana, wa allamtani min ta'wil al-ahadith, ka bani annabtaka daga ciki har ka bani sanin fassara mafarki. Sanin ainihin mafarki idan mutum yayi to na san ma'anar shi. Ya Allah kai ne fadirar samawati wal ard, kai ne wanda ka kage halittar sammai da kasa. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, ya Allah kai ne mai jibantar al'amari na a duniya. Idan na dace a duniya to ka kira ta dani, a lahira ma in na dace ya Allah ka kira ta dani. Wato idan wanda ya san Allah yana magana, ka san wanda ya san Allah. Annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman, ya Allah kai min alfarma da karɓi raina ila musulmi. Tawaffani musliman, ya Allah kai man alfarman mutuwa ina musulmi. Wa alshikini bi salihin, ya Allah ka kara ni ka sanya ni cikin salihai. Kaga bai ce shi salihi bane, wallahi da kai mun yadda cewa salihi ne, alqur'ani ma ya tabbatar da salihi, amma shi bai ce shi salihi bane, cewa wa alshikini bi salihin. Idan mutum ya san Allah to ya fi kowa tsoron Allah. Shi yasa Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah. Shesa ba wanda ya kai manzon Allah ta tsantsan wurin dokokin da Allah ya gindaya, saboda wanda zaka ga yana wa dokokin Allah karan tsaye, to zaka ga cewa nesa yake da Allah. Bai san Allah ba, bai san addini ba, dan haka zai wa dokokin Allah karan tsaye. Ka dauki kafiri a matsayin misali, ka dauki fasiki a matsayin misali, ka dauki munafiki, saboda Allah ta'ala bai shiga zuciyarsa ba, dan haka yake wa Allah karan tsaye. Wadaka Annabi Yaqub yake cewa Allah ya zaba muku addini, kada ku yadda ku mutu face kuna kan me goran musulunci ibnu al-haim da ya tashi fassara wannan kalma yace wa wasa biha wai da aka ce Allah yayi wasiya da ita mecece ita sai yace al-millatu ita ce hanyar annabi ibrahim wanda Allah ya dora shi akai ita ce yayi wa ɗayansa wasiya su ma su tafi akai su mutu akai hanyar annabi ibrahim jikansa annabi yaqub shi ma yewa kansa yewa ƴaƴansa wasiya su rayu akan wannan hanya kai wato alkalima wannan kalma din nan wa hiya aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu imamu shangidi a cikin tafsirin sa adwaqul bayan fi izahil qur'ani bil qur'an yake cewa inna allaha safa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini ashara ila annahu dinul islam a wata ayar kaga nan Allah ya ce ya zaba muku addini amma bai faɗi sunan shi ba ko ba haka ba inna allaha safa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini kamar ka ce wani addini ne sai Allah ta'ala yake cewa ko wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu ba ce kuna musulmai kenan wanda yake bin addinin sunansa musulmi har yanzu dai meye sunan addinin bai bin addinin sunansa musulmi to addinin fa to shine Allah ta'ala ya faɗa karara a cikin fadin sa aya ta 19 cikin suratu Ali Imran yace inna ad-dina lalle addini kai a wurin Allah shine musulunci yana daga cikin kurakuran da ake ko kai dan siyasa ne ko kai masaraki ne ko wani lokaci addinin musulunci da addinin kirista ba a cewa ko da addinin yahudi a addinin musulunci da kayan an gane ai domin inna dina inda Allah islam malaman tauhidi sun tsananta har ma kuna ganin kafircin mutumin da yace addinan nan guda biyu to ya kafirta ana gane akwai hanari aka cewa mabiya addinan nan guda biyu addini ɗaya ne a wurin Allah inna Allah safa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini wane ne inda dina lallai addini a wurin Allah al-islam shine addinin musulunci dan haka ma Allah ta'ala yake wa man yabta ghayral islam
wa man yabta ghayral islam yadahu fa hayyukum min wa huwa fil akhirati min al-khasirin
gaba cikin suratu Ali Imran aya ta 85 Allah ta'ala yake wa man yabta ghayral islam dinan duk wanda ya rike wani addinin da ba musulunci ba wani addini dan wanda ba musulunci ba yana yi na bokanci da sauransu falan yuqbala minhu ba za a taba karba masa ba Allah ba zai taba karban wannan addinin ba wa huwa fil akhirati min al khasirin idan aka tashi a filin alkiyama yana cikin sun asararru yana cikin taron waɗanda suka yi asara kenan kai da Allah ta'ala ya dora ka akan musulunci dan kana talauci bai kamata ka rika zagin Allah domin kana rashin kuɗi bai kamata kana faɗin bukaƙen maganganu ga Allah idan Allah ya taimake ka kai musulmi ne ko da Allah ya sa baka ji baka gani baka magana ai ya kallon dura ke ko to ka cewa Allah alhamdulillah ko da kana cikin wani irin hali bare kunnan ka rashi idanunka na gani bakinka na magana kai ba kunce kake ba baka da lafiya karshe ka samu ka karya kai wani ma sai ya zauna teburin mai shayi an zuba mar shayi da rabin madara da wainan kwai da ɗan toye-toye da ɗan dafa-dafe idan ya ci yayi nak ya sha ruwa sai ce kai kasan nan ana cikin masifa kika ji faɗi eh wai kasan nan ana cikin masifa idan ka bi shi a hankali sai ka gane kudin haramun ne yake samu a da na banza kudin haramun wanda zai cutar da shi a duniya ya cutar da shi a lahira wannan kudin ne ya daina samu wai shi ne masifa idan da Allah bai so ba koshin ma ko ga abincin ana wa daga abinci kana bai nesa da shi ba lafiya mutum nawa ake zirarawa abinci ta hanci mutum nawa ake ba abinci ta hanci wani yana cikin wani irin yanayin da ko abincin ma bai san ma me ake ciki ba a duniya sai lokacin da ka je makabarta sai lokacin da ka je asibiti sai lokacin da ka shiga wasu wurare a lokacin za ka gane cewa ya kamata ka gode wa Allah ya kamata mutum ya gode wa Allah kuma babu wani hali da yake tabbata jin dadi ko rashin jin dadi wahala ko ko rashin wahala ba wanda yake tabbata Allah ta'ala yana juya al'amura yanda yake so kuma idan da Allah zai ta baka baya hana ka sai kai nesa da Allah ka bace idan Allah ta'ala yana son bawa ibtilahu sai ya jarabce shi sai ya dora mana wata jarabawa wanda za ta sa ya dawo wurin Allah kamar ciwon kai kamar zazzabi kamar rashin lafiya kamar asara kamar wasu abubuwa da ba a rasa ba sai ya dawo da Allah to wannan Allah yana kaunarsa kenan idan ko Allah ya kyale mutum yana tayin yadda ya ga dama har ya kai ya bace to kaga wannan Allah ta'ala bai zabe shi ba haka mu gode wa Allah da ya bamu wannan addinin musulunci kuma mu ce alhamdulillah Imam al-Qasimi a wajen fassara wa wasabiha Ibrahim banihi yace abin da yake fahimta da wannan aya shuru'un fi bayani takmilihi alayhi salamu li ghairihi wato nan ya shiga cikin bayani ne shi annabi Ibrahim wajen takmilihi li ghairihi wajen kokarin kammala wato wajen kokarin maida wani sa cikakke kuna gane magana idan mutum ya cika sai yayi kokarin cika wani idan mutum ya shiriya sai yayi kokarin ne shiryar da wani to yanzu annabi Ibrahim Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ya zama cikakken mutum domin ya cinye jaraba wanda Allah ya mishi gaba daya sai Allah ta'ala ya zabe shi a duniya kuma ya zabe shi a lahira to kasancewar annabi Ibrahim shi ya samu cika yana kokarin maida wani sa ya zama mai cikakke yanda yake Allah ta'ala ya shiryatar da shi yana kokarin shiryatar da wani sa kitara bayani kamalihi fi nafsihi a lokacin da yake bayanin kamalarsa a cikin ransa bi ma'ana shi ya riga ya zama kammalallen mutum wanda ainihin ya samu girma a wurin Allah to yanzu yana kokarin ya dora wa ƴaƴansa wannan irin aikin ko irin wannan matsayi a zuciya wa tawsiyatu at-taqaddum ila al-ghayr fi shay'in annafi al-mahmud aqibatuhu da kokarin yin wasiya ga waninka ya ci gaba akan wani al'amari mai amfani al-mahmud aqibatuhu wanda ake gode wa ƙarshen sa yanzu ai musulunci muke ko ba haka ba idan so shine samu mu tabbata ƴaƴan mu sun dora akan musulunci ba kawai su taso sunan su musulmi ba amma suna kyamar musulunci kuna ganewa ba su taso sunan su musulmi ba amma idan an taɓa musulunci ko a jikin su kana ganewa ai abun ba ka fahimtar haka sai ka kalli wasu daga cikin waɗanda ke kiran kansu shugabanni a Najeriya jama'a muna gane wannan wani mutum ko me za a yi wa musulunci ba ya jan haushi ba ma damuwarsa ba ne yau idan za ka kawo wata matsala majalisa da ya shafi musulmi ya san kana yi ba ƙarshe sai ya kama abin bai ma san da shi ake magana ba idan ka kawo abin da ya shafi duniya yauwa amma abin da ya shafi musulunci saboda an riga an cire masa musulunci a rai tun yana yaro an riga an cire masa mai ruhin musulunci an bar shi da suna domin daga cikin taqdidat al-yahudiyya matakan da yahudawa suka bi bayan sun yaki da mu sun sha kashi sun yaki da mu sun sha wuya sun yaki da mu suka ga cewa in dai musulmi ne to zai daina musuluncin ne kawai lokacin da ya shiga kabari to daga lokacin suka ga to ya za a yi su ci mu da yaki a cikin ruwan sanyi da aka ce to shi dai alqur'ani farko a raba mu da karatunsa gani ai to yana daga ciki kawo karatun zamani suka kawo shi suka faɗaɗa shi karatun zamani da za ka yi shekara uku ko biyu ka gama sai a mai da shi shekara bakwai ko shekara sha huɗu ana ganewa ai saboda ya aje ka ka zama bizi ka zama mai bizi an ba ka aiki sai ku lura tun ana yin primary school da secondary aka zo aka yi gaba yanzu mai ake yi za ka zo aka yi nazari za ka yi pre nazari za ka yi irin su peer group nan gaba ma mata tana da ciki za a kai ta ta haihuwa a can an a rika yaron a tabbatar da ya musulunci kuna ganewa ai ka gaya min yaron da ya tafi nazari ko primary tun daga sanyin safiya karfe bakwai bai dawo ba sai karfe biyar ka gaya min ya za a yi gane addini muna karantarwa a islamiyya muna gani
da yawa yaro in ya zo kafe biyar nakan ce kar a buge shi ya je kawai ya zauna na farko dai ya yarda shi musulmi ne kai rabbana atina da shi ya yarda a zuciyar shi akwai wani sunan shi rabbana atina shi ya ko bai san me yake faɗi ba ya je zauna saboda iyayen sun riga sun zalunci shi tun safe sai karfe biyar da ka matsa ma yarinya sai ka daga hijabi ta ce maka uniform ma a jikina yanzu aka sauke ni daga school house kuna ganewa wannan hanyar ba haka nan ba ba haka bane akwai baiwar Allah da take da kishin addini a cikin Abujan nan fa yaron ta zai yi sallah a makaranta aka ce mishi a nan ba a sallah sai an je gida nan ba a sallah sai an je gida yazo ya gaya wa mamansa cewa yau bai yi azhar da la'asar ba da ta je ta complain aka ce eh ka'idar makarantar ba a sallah nan ba wurin sallah bane wurin karatu ilimi ne ta ce to shikenan ta dauke yaron da idan za ta kai shi inda ake sallah amma musulmai nawa suka bar ƴaƴansu a gurin inda ba a sallah sai sun zo su rama kaga sallah ba ta da wani mutunci kana yin ta ne ranka kaga dama san da kaga dama bayan inna salata kana kalin mu'minina sai ka ban mutunta wajibi ne wanda Allah ya sa wa lokaci tun ba a yi a lokacin ba bai so kaga ka cire wannan a zuciyar yaro idan aka cire sallah ne rage addini as-salatu imaduddi ite kashin bayan addini wanda ya bar sallah ya bar addini al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin mu da arna da kafirai shine sallah wannan sallah da kake gani amma ina an aje yaro tun da safe har karfe 5 ana mai sunan jaki donkey yana cewa donkey yana cewa monki yana cewa monki haka ake yi karasa iyayen ne donki din ko yaron ne donkin ko malam akwai dai donkin a cikin karfe 5 ya jama'a kuma idan yaron zai je gida saboda sharri irin nasu wallahi sai a bashi irin homework din nan a sanin iri-iri ya zo gida kai wani ma yana zuwa 5 zai tattara lesson teacher ko ba haka bane ina ba ku abinda kuka sani ne ya tattara malamin lesson in ya gama malamin lesson ya bada assignment makaranta ta bada assignment da an yi sallar magrib a ce zo kai assignment zo ka ci abinci yana gama a ce je ka bed aka ji ga going to school early ku je kai bacci wannan mutum idan ya tashi wata rana ka je ofishinsa kai maganar musulunci sai ce waɗannan mutanen suna da problem kana ganewa ai a nan nake gaya muku yaron da nake ni nake karanta da shi da aka tashi ma turai aka dauke shi gaba daya kai da shi yaje yayi primary a can yayi secondary an kawo shi Najeriya ne ana so zai yi shekara ɗaya dan koyi addini saboda an ga ya ma rabu da addini baya sallah baya komai ya balaga ya da zama turan da gaske kamar yadda ake so to shi ne uwar ta kawo shi uwar ta kawo shi sai tana so a koya mar alamtar kai fa zuwa nasi ya rika yin sallah wannan shi ne kwangilar da aka bani alamtar kai fa zuwa nasi idan aka zo kafin a shawo kan shi ya je ya zo wurin karatu duk abin da ake bukata an shirya wurin karatu ga kujera ga abin da zai sha in yana bukata ga wannan wai ya samu ya alamtar kai fa zuwa nasi Allah ya aiko maka alamtar kai fa zuwa nasi ne ko ko Fatiha Bakara har nasi kafin Allah kenan baka san shi ba baka da niyyar bi Allah ya aiko maka wasiqa misali ka aje ta a karkashin kulo baka karanta ba ka je ka ce Allah sorry ban samu karanta ashi ne abin tambaya ban samu karantawa ba kenan yaran nan duk lokacin da aka zo karatu ce malam kai da mommy kuna da problem kake ki kuna da problem shi kullun kana magana Allah no prophet Allah kana can you describe Allah you know something that you cannot see you cannot touch you cannot feel you know kuna da problem you are in big trouble you are in mess kin magan da duniyar yi kaga wannan karni ne zinjikin karni domin la yuqiru billahi rabban la yuqiru billahi rabban wa la bi muhammadin rasulan ranar tashin alkiyama idan Allah ya aje shi ga shiga iyayensa a gaban Allah zai ce ya Allah ga waɗanda suka mai da ni kafiri nan tambaye su ko ka san gida ne na ilimin addini amma aka zo aka aje addinin aka rungumi wani abin da ba shi ba kakar yaron nan kakarsa da ta haifi uwar idan kana musaffa ne ta qur'ani ne ta kure ka saboda lafiyayya hadda mahaddatan qur'ani amma sai aka ga qur'ani kaskanci ne bara a dauki wani sa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi qur'ani yaga cewa abinda aka ba wani na ɗan kwandaloli ko wani abin duniya yafi abinda Allah ya bashi faqad azama sagira ya girmama ɗan karamin abu wasajjara alazima ya kaskanta babba da Allah ya bashi wannan mutum ya wulakanta kyautar Allah ba haka to ai gari ba ya jama'a to fa wannan shine ba magana ake ba nawa muke biya malamin bai iya ci da kansa bare kanta da mu addini ya jama'a to ala ayi hal mu sani cewa musuluncin nan shine abincin kahuri mutum ya maje lahira yana musulmi daraja ce mutuwa ta samu mutum yana musulmi daraja ce amma mutumin da yake cewa tunda ba za a iya taba Allah ba ba za a iya ganin Allah ba ba za a iya filin ba ba za a iya taza ba ya magana Allah ai yaron ubansa babban mutum ne in za a kira da sunan laika kita mu ba ma ganin laifin yara yi saboda inda ka kai shi nan zai je ba a yi masa adalci ba ne abin da muke faɗi shi ne zaluncin da iyaye ke wa yaya wajen raba su da Allah har yaron bai da laifi bai da laifi ana iya mara alfarma su da ɗan manya ne a ce zo a baka minista mu damuwarmu shi ne mutum yana zaune a wani wuri bai damu da musulunci ba ga waɗancan mataimakin shugaban ƙasa bai mantawa da cocinsa haka ne ko ba haka ba dukkaninsu ba su mantawa da addini suna mai aiki a zahiri da baɗini amma mu musulmi yana kunyar ma ya ce shi musulmi ne don haka ma idan ya tashi zuwa ofis sai ya aje malin ya aje babban riga ya aje hula ya ɗauko su baƙaƙen kaya ya lafta kada a rena shi sai ya saje da su wai yana jin kunyar sa kayansa da ya gada daga iyayensa saboda iyayensa ƙauyawa ne da ƙiƙai shi shine wayayye ne ɗin ya jama'a Allah ta'ala muke roƙo ya shirye da mu amma tabbas wannan abin ba zai ci gaba haka ba sai mun gyara shi dole sai mun rago lokacin karatun boko yayi yawa yana daga cikin fifita duniya a fara zuwa karatun duniya da safe a je karatun lahira da yamma yau musulmin Najeriya ɗin suka dinkule suka ce muna so a mai da karatun duniya a mai da shi da rana saboda da safe muna da abin yi tunda mu ne majority wallahi dole a saurare mu kullal aqalla a jihohin mu amma da yake su waɗanda za su yi magana abin bai game su ba su ma san suna cikin kwama dala ba su ma san cewa suna cikin hadari ba sai mutum ya bayyana gaban Allah ko nawa ka kashe a wancan ilimin ba ruwan Allah da kai kuma kai kokari ba a'a me kai a nan wurin domin wannan shine magana kuma shine abin da ya kawo mu duniya abin da ka gaba shi ba hamish ne abin da ake ce hamish shine nan kaga nan shine cikin qur'anin ayi wanda yake nan gefe wani dan karin bayani ne da ake samu da sharhi ko amma asalin qur'anin fa nan ne asalin zuwan mu duniya dan mu bi wannan alqur'anin zuwa kasuwa zuwa aikin gwamnati zuwa noma zuwa kiwo zuwa aikin hannu wani abu ne wanda ya zama lalura don ya taimaka mana mu bauta wa Allah ba don ya hana mu bautar Allah ba Allah ya yarda ne mu yi mu je mu yi noma don mu ci abinci mu samu ƙarfi mu bauta mai mu je aikin gwamnati don mu ci abinci mu samu ƙarfi mu bauta mai mu je kasuwa don mu samu abin da za mu ci mu bauta wa Allah mu je wuri kaza don mu samu abin da za mu yi mu bauta wa Allah amma asalin abin da ya kawo mu shine bautar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah tabaaraka wa ta'ala ce ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mani in ma kana ganin Allah na neman wurin wani abu a wurin ka sai ce ma uridu minhum Allah ya ce ban neman wani arziki wurin mutane ana bukata su ciyar da ni saboda inna Allah huwa ar-razzaq
inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin
Allah shine mai azurtawa kuma shine ma'abocin ƙarfi wanda yake tabbatacce. Ya jama'a, rika Allah shine zama lafiya. Allah ta'ala ya shiryar da mu. So dan haka wannan babban malami Imam Al-Qasimi wato bayan ya gama bayani Ibn Kathir yake cewa wato wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ay wasabi hadhihi al-milla. Sun yi wasiya abu wannan hanya ita ce musulunci. Wa hiya al-islam lillah shine miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ga yadda irin wasiyar ta kasance ya baliya ya ku ɗayana. Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya zaba muku addini. Ai ahsinu fi halil hayat, ku kyautata lokacin da kuke da rai. Walzamu hadha, ku lazumci musuluncin nan. Liyarzuqakumullahu al-wafata alayhi, domin Allah ya ji kanku ya taimaka muku ku samu ku mutu akan musuluncin nan. Innal mar'a yamutu ghaliban ala ma huwa alayhi, mutum galiban yana mutuwa kan abin da yake kai. Kana ganewa? Mafi yawan mutum mai addini a addininsa yake mutuwa, mai sake da addini akan haka yake mutuwa. Galiban mutum yakan mutu akan abin da yake kai. In kun tsaya akan musulunci kun cije, to za ku mutu akai. Allah zai azurta ku mutuwa akai. Wa yub'athu ala ma mata alayhi, mutum ma za a iya tasassale akan abin da ya mutu akai. Kamar yadda hadisi ya zo na Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yace yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi, kowane bawa Allah zai tasai akan abin da ya mutu akai. Kowane bawa Allah zai tashe shi ne akan abin da ya mutu a kansa. Ka zaɓi abin da kake so ka mutu a kai. Rayuwarka da kake a yanzu, ka je ka shiga ɗaki ka tambayi kanka, hanya in na mutu a haka ba matsala? Kowa ya tambayi kansa, domin ana tasar bawa ne, in ji manzon Allah, akan abin da ya mutu a kansa. Sai yake cewa wal mu'minu ala imanihi, idan kai mumini ne za a tashe ka akan imaninka. Wal munafiqu ala nifaqihi, za a tashi munafiki akan munafincinsa. Hadisin yana cikin sahihu Muslim, hadisi na 2878, yana cikin sahihu Ibn Hibban, hadisi na 7313, yana cikin sahihu Jami' Saghir, hadisi na 8015. Hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah cewa lallai abinda bawa ya mutu a kai, shi Allah zai tashe shi a kai. Yanzu ya rage nawa, ya rage naka, ya rage naku, kowa ya zaɓi abinda yake so ya mutu a kai. Ya Allah ka ɗauki rayuwar mu akan musulunci. Ya Allah ya ci gaba da cewa am kuntum shuhada idh hadara tabaraka wa ta'ala. Yace am kuntum shuhada, ko kuna nan a lokacin da hadara Yaqub al-maut, lokacin da mutuwa ta zo wa annabi Yaqub yana kan gadon mutuwa. Idh qala li banihi, lokacin da ya tara ƴaƴansa, ba magana kudi ake ba mala, ba magana kamfuna ake ba, ba abinda aka tara ba, a'a. Idh qala li banihi, darabawa ta ƙarshe da yake wa ƴaƴansa, ya san cewa akan addini take. Annabi Yaqub ya san ƴaƴansu akan addini suke, amma saboda ya ƙara jinjinawa ya ji yaya imaninsu, kuma yaya zai muce masu a kai, ya ce ma ta'buduna min ba'di, ku ban labari, in na koma ga Allah mai za ku bauta mawa? Yanzu kana ganin kaman ba wani abu ba ne ka tambayi ɗanka wannan, ya kamata ka tambaye shi. Annabin Allah yake tambayan ƴaƴansa, cikinsu akwai annabawa. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yana cewa ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta mawa bayan na koma ga Allah? Kalu suka ce na abudu ilahaka, za mu bauta wa Allahnka. Wa ilaha abaika, Allahn iyayenka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa, ubangijin annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Ishaq. Ilahan wahidan, Allah guda ɗaya, abin bauta guda ɗaya. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu masu miƙa wuya ne ga wannan Allah ne. Kaga yanzu ya tabbatar da akan aikin da yayi, aikin bai rushe ba in ya tafi za su dora inda ya tsaya. Babban malamin musulunci Ibn al-Ha'il a cikin littafin sa At-Tibyan fi Tafsiri Gharib al-Qur'an ya dauko wannan aya yana bayani, yake cewa sun ce za su bauta wa iyayen Annabi Yaquba, su ne Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da Annabi Ishaq. To kaga ai iyayensa mahaifinsa shi ne wa? Shi ne Annabi Ishaq. Bayan Annabi Ibrahim ya haifi Annabi Ishaq, shi ya haifi Annabi Yaqub. Kaga maimakon su ce za mu bauta wa iyayenka Annabi Ishaq da mahaifinsa Annabi Ibrahim, sai kuma suka ce iyayenka Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il, kaga Annabi Isma'il shi ma yana matsayin uba gawa, yana matsayin uba ne ga Annabi Yaqub. Kuna gane magana? Domin wan uba ne, dan haka yana matsayin mai uba. Yake cewa al-arabu taj'alul amma aban, su larabawa sukan kira babba da baba, wal khalatu umman, inna kuma akan kira ta da mama. Irin Hausa mu ba a san wasu mama suke cewa baba, mama sai su ce baba, wanda ta haifi mutum ta ce baba. To mu a Hausan mu mama ake cewa kalma da kalma, an gane ai. Za ka ce baba, to mu mukan ce kamar kishiyar mahaifiya haka, wanda ba za a kama sunanta ba, sai a ce ne baba dan a bambanci. Ana gane wannan ko? Amma duk ɗaya ne, biyu yadda kuke faɗa a Hausa kuma ne, dan dai san uwa uwa ce. Abinda ake so a gane nan, wan uba ko kanin uba shi ma uba ne, yar uwa ko ƙanwata ita ma uwa ce, haka larabawa sukan kira. Daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala dangane da Annabi Yusuf ya ce wa rafa abawaihi ala al'arshi, bayan Annabi Yusuf ya zama abin da ya zama, yasa aka zo mai da iyayensa daga gida, ya zo ya ɗora iyayen nan nasa a kan kujeran mulki, ya ɗaga darajarsu a lokacin wa karru lahu sujjadan, suka faɗi suka gaida shi. Abinda ake nufi abahu, babansa shi ne wa mahaifinsa Annabi Yaqub, wa khalatuhu da kuma ƴar uwan mahaifiyarsa, wa kanat ummuhu kada matar lokacin mahaifiyar Annabi Yusuf ta rasu. Amma kaga sai aka ce abawaihi, sai aka kira ta a matsayin madadin wa mahaifiya. Ya kamata da mahaifi da mahaifiya su za a ce iyaye guda biyu, sai aka kira mahaifi da kuma ƙanwar uwa ko ƴar uwar uwa, aka kira ta a matsayin mai uwa. Saboda haka abin yake a ka'idar shari'a. Imam Shaqiqi kafin nan Imam Al-Qasimi a cikin tafsirin sa cewa am kuntum shuhada, shin ko kuna nan a halarce? Allah yana dauko mana hoton labarin abin da ya faru ga Annabi Yaquba a kwance a gadon ainihin rashin lafiya, mutuwa ta zo masa. Wato am kuntum hadirina hina idin, shin kuna nan a lokacin? Wannan hamza da Allah ya ce am, malamai suka ce hamzatul inkari ce. Allah yana hamza ce ta al-inkar, wanda al-mufidu litakari'i wa tawbih, tana wato ainihin nunar da yadda Allah ta'ala yake ƙwanƙwasar wa'anda yake yi magana da kuma zarginsu. Bi ma'ana kuna nan a wurin ne ku bar labari, kuna nan a halarce, ai shahidun a halarce. Hudurul maut shine hudurul muqaddamati, muqaddimati. Idan aka ce mutuwa ta zo ma wani, to mutuwa tana zuwa mutuwa kawai ne. Idan mutuwa ta zo mutum, to fata ke zai mutu. Idan ka ga mutum bai mutu ba, to mutuwa ba ta zo ba. Kuna ganewa? Ɗaya daga cikin annabawa, idan zan iya tunawa, Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam ya gama haɗa runduna, za a tafi yaƙi, ya sa komai da komai ya shirya, ya shiga gida zai sallama da iyali. Ga runduna a ƙofar gida ana jiransa. Yana shigowa gidan bai fara ganin kowa ba sai mala'ikan mutuwa. Ya ce me ya kawo ka? Ya ce Allah ne ya aiko ni. Da wani saƙo koko ya ce Allah ya ce in zo in taho da kai. Sai ya ce Allah idan ya yi kira amsawa ake mutafi. Yaƙin da bai je ba ke. Allah idan ya yi kira amsawa ake. Ba a cewa sai an jima. Idan Allah ya yi kira amsawa ake. Kago inda suka san Allah. Alaƙar da suke da ita da Ubangiji, idan Allah ya yi kira amsawa ake. kalmar da ya fara maka kenan dan haka shiga aikin da aka aiko ka a tafi wurin Allah ne kuma shi yasa na aikin nan yace in bari haka nan ai magana ta gari to dan haka annabi Yaqub ba ana cewa daidai sanda zai mutu ba a'a alamun mutuwa dan haka ce alamun mutuwa me yake nufi akwai rashin lafiya a ciki da wasu abubuwa da ke nuna cewa mutum ya kai wani yanayin da yana gab da mutuwa to lokacin da alamun mutuwa suka taru gare shi ala sai ya ce libanihi ga ƴaƴansa ƴaƴan nan nasa wa humul asbab alati zikru sunna al asbab dan alqur'ani yace al asbab yana nufin ƴaƴan annabi yaquba ana ganewa ko to haka ya tara su ya ce ma ta'buduna min ba'di ai ayya shay'in ta'buduna ba'da mauti ke za ku bauta mawa bayan mutuwa ta idan na mutu wa arada bi su'alihi manufa da yake da ita akan wannan tambaya tarirahum ala tauhid wal islam dan ya tabbatar da su akan aqida ya tabbatar da su akan tauhidi da musulunci ya tabbata lalle suna kan musuluncin nan ba wai dogoriro ba a'a da gaske suna kan musulunci ke za ku yi wa akaza mithaqahum ala sabati alaihim tabbatar da sun mai alƙawari za su tsaya kan musulunci za su tsaya kan tauhidi keke da keke malu suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan waja'ala isma'ila wa huwa ammuhu min jumlati abai a cikin wannan aya sai suka sanya annabi isma'il wato a cikin jeren giyan iyaye suka cewa shi ba uba bane baffa ne amma an sanya shi a cikin iyaye li anna al'amma abun domin baffa uba ne wal khalatu ummun lin khiratihima fi sirkin wahidin domin uba yana shiga jerin baffa yana shiga jerin layin ubanni haka nan ita ma inna tana shiga jerin uwaye mata an samu hadisi daga Abi Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake cewa al Abbas ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abbas babban manzon Allah ne ya girma manzon Allah da shekara biyu amma dai kanin mahaifi ne ga manzon Allah Al-Abbas yake cewa wa inna ammar rajuli kuma lallai baffan mutum sinu abihi yana nan matsayin uba yake kamar uba yake kaumin sinu abihi yana kama da ubansa ba kamar kinta ba kama wajen iko kana ganewa ko wa uba kadan uba to matsayin uba yake yau idan uba ya aurar da iya ta aure idan wan uba ya aurar da ita ko kaninsa ta aure domin iyarsa ce yana da iko aure da ita kana ganewa ai yawa akan wasu mutane akwai karambani musamman mata eh mace ta dauki diyarta ta ba dan uwan ta aurar sai dai a sau da kai idan da wancan zai zo ce na kwanta wurin ya kwanta an ba yi shi da tsayi da ba sai da hurumi tawo bai da hurumin aurar da diya sai dai idan an ba shi izini kana ganewa ai shi ko baffa idan ya aurar da diya ko an gano ya aurar to auren ya auru sai dai daga baya a gaya mai abinda za a gaya mai ba kai shawara ba ba kai kaza ba amma auren ya auru dan ya isa ya aurar kana ganewa jama'a amma ta hure sai aure ba ba yana huru amma muna gane wannan ba kowanne mutum bane zai zo ya zauna sai zai daura wato sanin addinin nan yana taimakawa mu zanna lafiya kowa isa matsayinsa Allah ta'ala shiryata da mu to dan haka hadisin yana cikin Bukhari hadisi na 1468 yana cikin sahihu Tirmidhi hadisi na 3761 yana cikin sahihu Abi Dawud hadisi na 1623 cewa dai babban mutum matsayin uba yake ai yanzu an samu daga Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-khalatu bi manzilati al-um ita inna matsayin uwa take sa ji ina yin tawo Hausa inna anwar uwa ko yayar uwa matsayin uwa take ana ganewa ko masu cewa mama kuma inna to ban sa abin da suke kiran kanwar uwa ba bare in fassara musu shi amma gogo ko ai yayar baba ko kanwar baba ita ce gogo a dai irin ni Hausa da nake ji ana ganewa ko gogo bangaren uba kenan inna kuma bangaren uwa kenan an gane wannan ai yawwa so ala ayi hal manzo sallallahu alaihi wasallam yace ita kanwar uwa ko yayarta bi manzilatil um tana matsayin uwa ne wajen girmamawa da mutuntawa da duk abin da ya kamata uwa ce ta kana gane wannan ko za a girmama ta da za a girmama uwa hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2699 Imam Zarqani ya fitar da shi cikin Muktasar al-Maqasid hadisi na 400 haka nan Imam Abi Dawud ya fitar da shi cikin sahih wato cikin littafin sa hadisi na 2280 haka nan yazo cikin sahihul jami' al-saghir hadisi na 3339 ka duba cikin sahihul Tirmidhi hadisi na 1104 hadin sa da yake wa nahnu lahu muslimuna mu ma su miƙa wuya ne ga Allah ai muti'una khadi'una mu masu da'a ne ga Allah masu kankan da kai ne ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa lahu aslama man fis samawati wal ardi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin da yake cikin sama ba wanda yake kasa to yana miƙa wuya ne ga Allah ko ya so ko bai so ba an gane ai ikon Allah na zartuwa akan komi ko abin ya so ko bai so ba yanzu wannan ruwan ko yana so ko bai so in Allah ya ce ya zuba sai ya zuba ana gane wa ai idan Allah ta'ala yana so in yi bacci ko ina so ko ban so sai na yi bacci ko da ina da wani abin yi ina da wurin zuwa Allah ta'ala yana so ya dakatar da ni sai in tsaya in yi bacci idan Allah baya so in fita to abinda Allah yake so shi zai gudana idan nace sai na fita sai ya samu zazzabi ko ciwon kai sai in zauna kamar yadda yake so in zauna ana gane wai ko wani abinda ka gani anan kasa sama yana bi ne ga umarnin Allah Allah ya kyale ka ne kai yalwa da kake so kai shi ya kyale ka amma yadda ya so ka tafi haka zaka ko abinda ke cikin sammai yana bi kauya ga Allah haka nan na kasa tsau an aukar har والإسلام مسلمي هو ملة الأنبياء قاطبة حنير أنبا وقبائل مسلمين وإن تنوعت شرائعه أنا سام بمبنش شراء أنا قال يا ونا النبي شراء صدبا أبن ديك حرام النبي كذا حرام بني النبي كذا أما يدعك حرام تام وصا أنبا وأبو بوا ديوا مودة مكذا سياك حالة تامنا كما يدعك وصا أنبا وإذن كسابا والله سيكا كشكا كشيني توبا موكما سياك سيكا شيء أصدق سرنا kaga an san bambanci ne shari'a dukan su musulmai ne musulunci suka kawo amma wajen dokoki Allah ta'ala yakan bambanta musu shari'a waqtalafat manahijuhum koda tsarin rayuwarsu ya bambanta tsarin gudanarwarsu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wama arsalna min qablik min rasulin tabaraka wataala cewa ma arsalna min qabli kamar rasulin ana magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba mu aiko wani annabi kai bakatinka gaba ɗaya sai da muka yi musu wahayi illa nuhi ilaihi face sai mun yi wahayi ga wannan manzon me muke wahayin annahu la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya babu abin bauta bisa cancanta sai dai ni inji Allah dan haka fa'buduni gaba ɗayan ku ku bauta mani Allah ya sanya wannan ita ce kalmar shiga musulunci la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah yaqub rasulullah har azu la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wanda ya taba shiga musulunci face da wannan kalma kuma kalma ba ta canja ba har yanzu ita ce sai dai sunan mai safan yake iya canjawa daga wani manzo zuwa wani manzo an samu hadisi daga Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace ana aulan nas bibi maryam ni na fucancanta a dangana ni a danganta ni da isa dan maryam bi ma'ana ni da annabi isa ne annabi isa kuma nawa ne inji manzon Allah wal anbiya mazala yace kaga annabawa auladu allati ya'yan mataiku ne bi ma'ana asalin mu daga uba ɗaya muke amma uwa kowa da tashi kana gane waye asalin tushen mu daga uba ɗaya ne uwa wannan uwa da ta haifa shi daban kamar yadda uwa da ta haifa annabi Isma'il daban uwa da ta haifa annabi Ishaqa daban amma uban guda ɗaya ne to mu annabawa haka mu tushen mu ɗaya ne abu ɗaya muka zo da shi laysa bayni wa bainahu nabiyyun babu wani annabi tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa wani dan bid'a wata rana mun je wani wa'azi yace akwai wani annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sunan shi annabi Maliku ibnu Sinan haba ai bai ji da dadi ba to mun zo musuluntar da mutane kana neman ka kafirtar da su domin za a ƙaryata manzon Allah za a ƙaryata Qur'ani za a ƙaryata sunna kaga akwai matsala gara ba mu zauna gida kawai to ina amfanin mu dubare mutanen da so muke fi musulunci ka zo ka ce wai an yi wani annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sunan shi annabi Malik ibn Sinan ka ji wata irin ƙarya sai wata hinnahar ƙarya da rana tsaka saboda dole ne ka sako bid'a Allah ya tsawo to haka yake cewa ya'ani ikhwatun min abin wahidin annabawa ƴan uwa ne daga uba daya wa ummahatin mukhtalifa da uwaye daban-daban hadisin na cikin sahihul bukhari hadisi na 3,342 yana cikin sahihul muslim hadisi na 2,365 yana cikin sahihul abi dawud hadisi na 4,675 babban malamin musulunci al-imam ibn kasir yake cewa anna yaquba lamma hadaratu wafatu annabi yaquba lokacin da mutuwa ta zo masa wasabanihi bi ibadati llahi wahdahu la sharika lahu ya ada ayyansa ya musu wasiya da su bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya idan ke su mata buduna bi badi qalu na abudu ilaha wa ilaha abaika har zuwa karshen aya yace wa hadha min badi tadlibi wannan ayrin jayar ne da annabi isma'ila amuhu domin isma'ila baffa sani amma sai ya kira su iyaye gaba daya to kasancewar lokaci ya riga ya dan nausa insha Allah ɗan uwa anan dabar zamu tsaya zamu tashi idan Allah ya kai mu gobe tilka ummatun kada kalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh